so yeah yeah ah
so mi so yeah yeah
zana baiwa dama dama masoyiya ta kin zama jinin jikina ba zana barke ba
kai zana baiwa dama dama masoyina ka zama jinin jikina ba zana barka ba soyayya
ke zana baiwa dama hatam karke ban gane ba koda cikin su mata ba ai kamar yake ba so ya shige ni ne tutar ba zan yi magani ba sauki yana gake a kauna ba zan ki tallafi ba kin bani agaji hakika ba zan ki godiya ba komai nake bida kin min ba zana ya rake ba so so yeah yeah da zara ni ke zana baiwa kauna
bauta zan yi ta yi ma alkawari na saka wa kaina
zargin ki ko rashin yarda duka babu shi a raina
soyayya za ta yi karko haka shi ne farin ciki na nema ka tana de 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 a zuciya
kin yo da shan da ko bayan rai ba zai gushe ba Allah ya bani ke ba wata babu ke sarko mu tsallake makiya ba za su gamu ba
ni ba na yin sake sona kana riki zaki kamar rake shauki ba za ya sauni ba
a kyauta na baki zo baby karba ki adana
ko ba kafa da hannu jikin ka ba za na barka ba
baiwa dama dama masoyiya ta kin zama jinin jikina ba zana barke ba
kai zana baiwa dama dama masoyina ka zama jinin jikina ba zana barka ba